da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. To a yau Talata, shirin yau da gobe ya leka kasar Ghana, inda ya samu bakuncin Hajiya Zara Hassan Mai Sabulu wadda ta yi bayani akan koyar da sana'o'in hannu. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fadakar da mata da matasa akan su rungumi sana'o'i don su zama masu dogaro da kansu. A kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe don jin ƙarin bayani. To madalla, yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba Hawwa Abdulkarim fili don ta ci gaba da gabatar da shirin.
Bayan abokiyar aiki na ta gabatar da ni Hawwa Abdulkarim Yankwaniya, zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Kamar yadda muka saba, yau shirin namu zai fara da matashiya mai yin sabulu daban-daban. Sannan mu tattauna da wani mawaki Prof Dean, kuma mu saurari wakansa Talauci. Sannan mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Dai tattalin arzikin duniya ke ci gaba da tabbarewa. Kowane matashi yana bukatar sana'ar hannu domin ya dogaro da kai, musamman mata. Wannan ne dalilin da ya sa muka gayyato Hajiya Zara Hassan mai lakabi Mai Sabulu, wadda ta koya wa mata sama da 1,000 sabulu. Kuma ana sa ran sabon wata za ta koya wa mata sama da 500 yin sabulu kyauta domin su dogaro da kansu. To assalamu alaikum Hajiya Zara. Wa ina kika samu hikimar yin sabulu daban-daban haka?
So I don't know, for some reason kaman ina zuwa mini kaman why ina ran kaman it's something like kaman passion ne abin da nake so yi. Ina yana nan she mini kaman na gama wannan ya zama sabo. Ban mamaki, you not believe it. So aka yi fara mini tun before man je Dubai, ana zo na je Morocco, ana zo na kai Singapore, ni na koyi kayan yin sabulun ga duka.
Wani kasashe da wani kasashe ka koyi?
Dubai da Morocco da Singapore.
Ka koyi yanda ake yin sabulu?
Na je na koyi kan da ake yin sabulu na Dubai, na koyi ni sabulu na Morocco, na koyi Korean skincare daga Singapore.
O sabulu dai duka sabulu ne? Ga kore akwai su daban-daban. Akwai sabulu, akwai sabulu.
Akwai sabulu kan sabulu. But ni sabulu da nake yi nan, sabulu nan is a different kind of soap altogether. Na in use akutu ni sabulu da shi.
Orange.
Orange.
Lemu ki ne?
Lemu. Zan yi doki tomatoes. Mai da shi sabulu. Yeah. Na yanduki man kare mai da shi sabulu. Zan yanduki ganye, kowani ganye dai da na san ina amfana ma jikinka. Na research na ga me da ka samu amfani ne ke cikin, zan yanduki mai da shi zama sabulu. Kai ne ke nan ga duka ke ga natural stuff. Wanga ka soborodo na duki ne da shi sabulu.
Soborodo.
Na. Shi sa sabulu dai yana nan daban-daban. Na. Okay, so kamar misali, wanga ga na ba da duki sunana na ba wanga sabulu Zara Glow. Kamar wannan kagan kowana da skin type shi. Kamar ki aka ki fara ne, naturally ki fara ne. Isa in kika use wanga, kolan ki farin ki na shi no zai fito ya miki kyau. Isa akwai na bakaki, akwai na yin chocolate, akwai na caramel. Ba gabadiya kowane sabulu zakai ka tashi ka duki kai wanka da shi ba. No, the skin mun ga ya very important. And so dai wa abin da mutane ba su sani ba ne. Kunga abin da kake use jikinka nan shi ke affecting ka. Ka ga wani na nan, she's just 25 years old. Amma tana look wanda ta ci shekara 40. Amma ba mu sani ba. Sometimes ababen da muke use jikinmu nan ne, da ranar da muke bi nan shi ke affecting mu. Amma indai kana da sabulun kirki da ka sai na moisturize skin ka, ina gyara jikinka nan. Ka ga kama at your age, you are still looking young. Amma in ka fadi aging ka ba yadda. isa sabulu na nan daban-daban oils da nake yi zuka wanga misali na bayan ki oilin man kare na doki nayi da shi sannan wanga kuma na doki zogala nayi da shi moringa nayi da shi akwai na use coffee nayi da shi akwai na use turmeric nayi da shi isa kaya na duka product na duka akwai scrub na use lalle nayi da shi wanga ka scrub ga dake aje da lalle nayi scrub lalle ne isan lalle na gyara jiki isan lalle na duki nayi da shi
kin zamanantar da abin kin san da iyayen mu su wannan haka kawai ake dauka a shafa
aka nano ne abubuwan da muke da shi around mu ga duka abinci da kike ga muke ci da komai ga duka nan shi noke amfana mu jikin mu no in kana ci kamar misali kana shan sobo ina da amfani da yake baka in kana use kuma jikin ka ko amfani da me yake baka shi yasa abubuwan da yafi a ce ma muna use kina natural product na for jikin mu saboda su dewa most of commercial product da kike gani waje nan duka is chemical based ko chemicals dey what kin da dey so affect mu nan ga zuwa gaba for skin saboda skin layers mu na wani nan yana bata skin layers domin skin mu guys made up of like 3 layers ka ite ka ga wani nan ya shafa mai ta shika zuka ga green veins jikin mi shi to abin ya shiga te an layer sarar guda is surviving now
don zamani ya kai kowa na son gyaran jiki yanzu kina ganin lokaci ne da wannan kasuwancin ya kamata a maida hankali akan
okay so sabulu ya zama kamar abinci ne ka tashi zabe dole ne kin wanka ko le baki wanka ke tashi zabe baki ci abinci shi gina azumi ko kina azumi kin wanka isa sabulu is a lucrative business business ne da in ka sa hankalinka kai in ka kama shi da kai kai serious ba iyaka you have to be serious about it amma shi ka gama because akwai competitors akwai challenges that can come your way isa sabulu sana'a ne da is lucrative is kaman kana gona ne kai understand is kaman ka tashi zabe kuma duka ka ci abinci saboda ko wai tashi zafi shi yayi wanka ko kitchen ma ne kai wanke sabulu na zaka luki me kai wanke da shi sana'an sabulu na isa sana'a ne da in ka duba into it now you are not you won't lose
so wanda yanzu haka take zaune gida misali take neman sana'ar da za ta kama wani hanya zaki ki nuna mata yanda za ta kama sana'ar sabulu farko ta fara
yanzu technology ya bar komai ya easy you can still be at the comfort of your house and make money kai ka saura gidanka and you be making your own money ko wannan mace duka da kitta kirki da Android iPhone and she's broke she doesn't have money wallahi ya fita sai ta say drop that yam phone kankani na wanda ba kai ka luki ko better because inda tana ke da wanga phone tana kan social media and everybody now is on social media ni aka misali inda na kan Facebook or any social media platform and I'm not making money I'll leave the place na je zan na google shi na sai da kaya because data na ni ke luka ni ke sai data shi ne shi sa in kina gida en kike son ki koyo aikin kin yake saurayin gidanki neighbors in ki kiyanki sai musu da sabulu but then there's one thing kowa duka da dai fara business expect family not to say abi not to say you are not into business mutane da zasu zo su sai mutane ne baka san su ba mutane zasu zo su support ka mutane da baka san su ba su da su zo su push ka su support business ka she said to me kowanne mace da kike gida ko da baki da shago baki da excuse
mutane ne wajika koyar da su ake sabulu ya kike yi kike koyarwa ya ake
so far dai na ce sun kusa kai 3000 because akwai ni nan ana kira ni wani kauye ne a ce mini kamar akwai su mata nan ga amma ba kudi yo indan na da kudi wani bi indan na da kayan wani zubishin cito na zo maybe su bi da mini wurin kwana akwai gwana nan kamar misali another prayer MP in Sawam na ta bai na ni kira ni ce mini Fatima I want to see you ina su ga wai su bi da yar ma tan pepe nan na zo suna da mun shi da bani dai fodi wannan shirye ne ba ta ina sun zo gwada musu aiki maybe suna aiki sun bar zuwa gaskiya webe da kudi nace duba sai kaya aiki kawai kare biya ni inde wannan ne na zo gwada musu amma guess what da naje su suka sani kunya matan pepe mu sun zo wannan rana wasu da su aure da su suna shi da na gama fada da su nayi fada da su duka na sai gaban su nayi kuka sannan kowa zam na ka kuska kuma bani hankuri ni da su ba muka san na gwada musu aiki shi yasa na gwada mata dai ba aiki are from nanga ar cape coast na je cape coast MP cape coast ta taba kira ni ta kuma Kano wanta su ma kuka so dai wani nike zuwa yin nan ba wai kaman na karban manyan kudi ba akwai wani kuma da nike in private gida na in put wani little fee na gagaman kudi ma ne shi mu sai kayan aiki na su da kansu suka zo suka gan kayan da nike use na wai su sai ce so why are you doing this the things are expensive
kai
kai ba, but it's a hard. Wani na baya ya maka calculation mi shi afu kama, oh, kana samu kudi. But there's one thing that I find out about abigana nike na. I feel fulfilled na kari wannan. Ina bani wani, ina sa ni wani murna, wani jin daɗi.
To za mu dakata da sassaunawar mu anan sai wani mako. Mun gode ƙwarai Hajiya Zara Hassan mai Sabulu. Bakunmu na wannan fage shahararren mawaki mai waka da harshen Hausa da Turanci dan gabatar mana da kanka mana.
To nagode, ina gaida masu sauraron mu duk baki da ya sunana Nuruddin bin Shuaib, ni mawaki ne mai lakabi Prof, ina waka a Hausance da kuma Turanci.
Shekaru nawa kai kana waka?
Shekaru na cikin waka suna da yawa Hajiya Hawa, shekaru na da yawa cikin waka. Samun ci alhamdulillah tunda muna cikin yin ba mu bari yin ba, amma ainihin figan dai ki hakuri wurin.
To ba mu suna mu ci gaba. Me ka samu cikin waka?
Sa'an da kuma abin da na samu cikin waka alhamdulillah, so far dai so good. Amma abinda dai nake son na samu cikin waka 100 ne, na ce yanzu na samu 40. Yasa we still pushing, mu duba dai yanda Allah zai yi da mu. Tunda shi ya ba mu talentin din, yasa muke waka, kuma waka kuma Allah sa ba alfasha muke fadi cikin waka ba. Na imani abinda muke son mu samu cikin waka za mu samu da ikon Allah.
To yanzu waka yayi maka tasiri a rayuwanka?
To malama Hawa, ana gode da wanga question. To ina ji kaman kin tuna min da shekaran jiya kenan, domin wannan waka mai suna Talauci ban boye miki. Wannan lokacin da na zana wannan waka, malama Hawa, I was going through a lot. Sai ina bala'i jinji asa 2007-2008. Ina tunawa ta bayan sallan asar, ina kwance cikin wani makaranta mai suna Adab Islamic School daga Nima Kusuntu Line. Wannan idea ya zo man, sai na doki pen da paper, sai na jot su down. Domin true story ne, domin halin da nake cikin ne wannan lokacin ne, sai ya sa na yana express kaina da kyau kan wannan waka. Kira wani dan wana mai suna Mokit Muhammad, na kira wani dan wana kuma mai suna Ake, suka zo, nace mu je mu yi wakan ga tare. Muka je muka yi wakan tare, amma kin sani da muka release wakan muka kare shi, na gan kaman na so su ma jama'a inda ke musu kai kai. Akwai wani ma ya fi ni damuwa wannan lokacin, wani na bala'in jin jiki fiye ga yanda ni nake jin jikin, amma bai yi fadi jama'a su ji. Kesa da nayi wannan wakan, na gina ya shi ma ya buga wakan jama'a su ji su understand abin da yake ciki. Na yana nan ga call wani ya kira ne ce, "Prof, wakan ka mai suna talauci ya taimaka ma rayuwa na domin before na so in yi wasu alayya. Amma da naji zattutukan da ke cikin wannan waka, she yasa na fasa. To yau na ce alhamdulillah." Wani kuma ya kira ka ya ce maka wakan ka talauci, "Sai ababan da ke damuna ne da nake son da na fadi a jini. Amma domin ni ba musician bane, ba sai na zan yi fadi ba." Sai kai da kai wakan nan da muka samu wakan, muna yin mu buga jama'a su ji su gane abinda mu ma muke ciki gane. Shi sana ce wakan nan ya make very good impact in my life. Do through wannan waka taimako da yawa ya zo. Ke ga an kira ni a ce man wane kaza, muna so don mu gan wanda yayi wakan nawa zaka karbe mu, ka zo mu biya ka, ka zo ka perform wakan nan mu gan kana perform wakan nan mu tabbatar cewa eh wakan ka ne kai kai kuma true story ne.
To na wakan Hausa na Ghana ya kai, zamu yi mu ce wakan Hausa a Ghana yanzu shi ma ya kai wani matsayi da ake iya a recognize a Ghana wakan Hausa a duniya na Ghana.
Shi sana ce miki da wakan Ghana na Hausa da saura bai kai ko ina ba. Muna da wani kaman Baba Jama'a, muna yin muji an kira Baba Jama'a waje ya zo ya buga show a biya shi. Muna ya, muna da wani artist kaman Ibada, muna yin muji shi ban kira shi ya je waje ya yi show a biya shi. Da kaina Prof Beni a kira ni na je na buga show a biya ni. Cote d'Ivoire na je na buga show a biya ni, kin gane. Amma ba inda muke so mu je kenan ba. Mun fi so mu don Hausa is an international language. Baka san Hausa is an international language, sai kai tafiya outside Africa ban boye miki. Naji Balarabe na Hausa har na firgita. Naji China, like ina kira shi Audu Bako, wani journalist in China yana balla in Hausa. Bature wu da sun koyi sun understand kaman no Hausa is an international language. Ashe inde muna da wasu messages inde mun yi shi cikin waka a Hausance ya je nisa. Muna da wani mawaki mai suna Abubakar Dangata D-Flex, talented singer. Shi ne the only Hausa musician in Ghana da aka nominate in Ghana Music Awards. Wani message ke cikin waka, message ne da ya tubar da matasa da suke wasu alayyan da bai kamata ba. Message nin da ya falkar da yawancin da suke bacci da bai dace ba shine waka mai suna Na Sake. Ko to imagine inda an samu irin waka kamar Na Sake, aka samu irin investors kamar Honorable Bala Mai Kanka da dama, ba mu zuwa inda da mu fi haka ma da mu wuce. The same Honorable Bala Mai Kanka ga ya fito da wani mawaki mai suna Naza, yazo yi wani wakan mutuwa, darasi na cikin sosai. Wakan bai je nisa ba, ya je nisa, amma an sake ma mutum guda ya invest cikin wakan ya gaji.
Yaya goben wakan Hausa a Ghana, wato future wakan Hausan Ghana yake?
The future of Hausa music dai kowane ne zaki tambaye shi, ya ce miki akwai future. Wai domin future dai ba wanda ya sani sai Allah, amma as at now dai mun ce da saura.
To kafin mu saurari wakan, ka yi wa matasa gargadi masu son shiga wakan Hausa ko kuma waka dai gaba daya.
Gargadi din da nake da shi ma up and coming artists nan duka shine, har dai ka ce waka zaka yi kar ka gaji, ka make sure you will put in your all in it. Kowan irin idea dai fado maka duka ka zana su, inde phone ne ka record shi as voice notes, in ka samu kudi ne ka je ka record ka ajiye, domin waka bai expire. Wakan da ke expire shine wakan da ka kira date cikin ta, amma har din ba ka kira date ba wakan na nan kenan. Sa'annan kuma kar ka zauna kana jiran wai she dai wani yazo ya invest cikin talentinka. Har dai kana aiki kana samun coins, ka make sure talentinka na should be your very first priority. Ka make sure ka invest in your talentinka da kanka. Amma wani yazo ya taimaka falabasa, amma har dai kowa bai zo ba, ka make sure ka yi makanka. Domin we God help those who help themselves. Sa'annan kuma har dai ka ce waka zaka yi, kar ka bari wani yazo ya bata hankalinka wai da shaye-shaye, wai bon mali na shan wi sannan yayi ya zana waka ko ka ba gaskiya bane. Wani giya, wani tramo, wani wi, don Allah kar ka je kuskaka kusanta da su. Domin inde kana son ka zana wakan da hankali zai dauki, wallahi ka je shi in the clear state of mind. Wanda kake gan cewa sun sha wi sun yi wakan nan, trust me 99.9% of them na me shine zana wakan ya kare, sannan ya je ya yi shaye-shaye. Bai je ya yi shaye-shaye ya zo yana sound kaman mahaukaci, ko ya zo yana look like, you know, wanda maye ya aure shi sannan ya zo ya record. No, kamar make sure kai waka na in a clear state of mind. Shaye shaye, don't go close to water ba ne giya ne tramo ne wani energy drink ne wani magunguna ne an gaggama ne Allah kar kai. But apart from that, can make sure un waka zaka yi ka ji maganganu. An ce eh ke waka zaka yi ka ga jiwo in dai shirki sun kai kyale ka bi kai amma ka yi shi da kyau.
Wani sako ke cikin wakanka da kai mata suna talauci wadda ka ce yayi tasiri a rayuwarka. Dan rera mana wakan kadan mushi.
Okay, malama Hawa, kin ji cikin wakan na ce takaici rashi dare ka kasa bacci haushi Allah ya sine wata lauci. A lot of people die because of the money that follow rules rather than rules follow it. Ji ni zambi da kudi ko saya.
A lot of people die because of it. Money don't follow rules, rather rules follow it. JJ, Nate, Zambi, that's what it goes to ya. Zambi, 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 you can tell I'm sad. Domin wasu wasu sun shi shigan da bai kamace ba sun dace ba show go go bang yes I'll talk domin I can stand the pain ODB rap
Not enough.
gode kwarai Prof Dean, bayan wakan kuma sai Kwalama. Yau bangaren Kwalama muna tare da Hajiya Fatayiya Usmanu Nuhu Sharubutu, inda za ta mana miyan kubewa. Shi miyan kubewa kowa da yadda yake yin nasa ne a nan Ghana ko kuma duniya duka.
Muna da shi iri-iri. Akwai na Hausawa, akwai na Ankarawa. Duka dai miyan kubewa ne, amma dai ya ake cewa Ankarawa suna ce Emomi Flour, amma ya ake cewa mu Hausawan shi muna ce kubewa. Na'am, to inda za ka yi ya ake cewa wanga miyan kubewa, ka dan samu manjanka da mammoninka, in manja ya fara abin nan. Zafi ka saka mai mammoninka ciki kana motsawa ka yi
wato kifi mai warin nan kin
mai warin nan ka yayyanta
da ba ya yi abinci sai da wannan kifi mai warin
akwai miyan da ake yin da ba da shi ba amma wangan kina son ki ji dadin miyan ki sai da shi ki saka mai mammoni ki dan yayyanka mai albasan ki ki zuba mai albasa zuba mai amo ki soya shi kika soya shi tomatoes kenan yadda fu kika gan kamar ya soyu kin gane to akwai ganda kwa kuma inji yanku ma shi da abin nan ki samu kaguwanki kaguwa akwai shi iri-iri mu Ankarawa akwai ka akwai nga to shi wannan kanan kananan nan kenan ki samu
yawancin irin wannan ana kamo su da ransu ko
samu su da ransu ne haka ki dan zabke shi ki samu opokunki
opokunki fi
mai gishiri kenan ki samu ganda ne abubuwan da nake so cikin miya kenan wasu kuma na dan sa kifi ruwan dadi ko abin nan nama sosai dai sai ki in flon ya soyu soyen kenan in ya soyu sai ki kawo wanga kayan sai ki zuba ciki ki zuba ki dan sa mai dan spices in ki shirya abinda kike son ki sa mai sai ki dan sa mai ruwa kadan kuma kamin ki haka kin riga kin yayyanka kubewan ki yana aje isa da ruwan ruwan da kika sa cikin flour ya taso sai ki kawo kubewan
ba zabke kubewan flour ake dan zuba mai ruwa bayan an zuba mai duk kayan
ka kayan sai ki dan sa mai ruwa kadan sai ki kawo kubewan ki zuba sai ki sa mai kanwa shikenan ki bar shi ya nuna ke da kanki in flour ya nuna da scentin shi da idon shi kin ga man ya zo bisa yayi fine to kubewan ki ya nuna
to shi kaguwan ya ake gyara shi idan ka suwo ya zaka yi ka gyara shi ka zuba cikin
shi wannan kaguwan baka ne da kai mai gyara dewa kamar yanda kika so shi har cikin ruwa haka zaki wanke shi ki sa mai gishiri kawai ki girka ka mota baki ne da ki mai wani gyara
shi miyan nan da me ake cin
shi ana cin shi da banko banku kuma ana yin shi da ya ake ce mai agbelma shi ne wannan garin masaran nan da ake cika shi a dan fermentin shi da cassava rogo kenan da shi yake in ka gama bin duka
so za ka yi ka ci shi da tuwo haka tuwon gari
ka ci shi da
tuwo za ka ci tuwon shinkafa
za ka iya kuma ka ci shi da teba eba dai na'am
masha Allah na gode
wayo Allah tuwo
to ana muka kawo karshen shirin namu na yau Hawa Abdulkarim Yankwaniya ce nake cewa sai sabon mako
Jama'a masu sauraro anan zamu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Hawwa Abdulkarim da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari